الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 3 ga watan Juma'a na akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 8 ga watan 2 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
malakan bayan da dausa ko ne cewa da tan nauyi ma Allah ya sani da ruwa sai kuma ya kuma da al-musallah
ah
nabi ya atadin da kuyi ya ga al-musallah
wai dangane da hadisin da ke cikin Sahih Bukhari hadisin Ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la tamnahu ima Allahi masajid Allahi da Allah yake cewa ya ku mu'minai kar ku hana bayin Allah mata game da masallatan Allah a wata riwaya yake cewa wato shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yake faɗa cewa in har mace ta nemi izinin zuwa masallaci to kada a hana ta shi wanda yake waliyinta kenan ko mijinta majibincin lamarinta in har ta nemi izinin zuwa masallaci to baya halarta a halarta amma sharadi ya kasance ta kiyaye dokoki waɗanda suke na fita domin akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayar ku za ta halarci masallaci manzo Allah yake cewa fala ta masanna kuma kada ta shafa turare to in ta zo da abin da ya saba ma shari'a wannan za a iya hana ta zuwa idan ya kasance ta shafa turare ko ta zo da wasu abubuwa misali na sutura wanda ba su dace ba a ce ta fita da su to a irin wannan lokaci ana iya hana ta kana tambaya ne dangane da ma'anar hadisi shi wancan hadisi na Ummu Adiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa an mana an umarci mu cewa a ranar Idi mu fitar da ƴan mata waɗanda suke balagaggu su ma su fita zuwa masallacin Idi shi ne take cewa amarna an nukhrij al-awatiq wal quyyam sai take cewa fa ammal quyyam fa ya'tazilina al-musalla tace sanadin su mata masu al'ada wato su kaulace ma al-musalla wato shine yin sallah. An gane abinda ake nihi da al-musalla. Asali in aka ce al-musalla fili wanda aka keɓanta domin sallar idi shine ake kira al-musalla. To anan an ce a fitar da su zuwa masallacin idi. Abinda ake nihi fayatu zinnal musalla, su kaulace ma sallah saboda musulmi al'ada baya halatta yin sallah. Shi ne sai ya ce fayashi hadin al-khaira, domin su halarci alkhairin da yake sauka a wannan yini. To wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da wasu malamai suke kafa hujja a kan rashin halaccin mace mai al'ada ta shiga masallaci. Sai dai ita ma wannan matsala ce khilafiyya, duk dalilan da aka zo da su babu wanda zai iya zama hujja a kan haka na hana mata zama a cikin masallaci. Al-huriya jam'i ne na ha'ir, idan aka ce ha'ir mace mai al'ada kenan. Shi kuma ma asali a yaren Larabci in sifa ta keɓanta da mata to babu maganar sanya alamatul ta'anis. An gane ko, domin yin al'ada sifa ce ta mata, ta keɓanta da su.
Assalamu alaikum.
Na'am.
Ya hukunci kamar babban malami ke zuwa gari haka a kalbe su da kabbara da aizana
da to wannan dai ba abu ne wanda yake a musulunci ba a san da shi ba. Kuma an san su wane ne masu yin wannan, dama sun yi hanyar riga da karantarwar addini. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabu shuru, muna cikin babi na 15, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na yin sharda game da jihadi, ma'ana a gidda wasu sharda, sannan da wato shi ne sulhu tsakanin muminai da waɗanda suke abokan gaba, da kuma cewa shi sharaɗin akan iya yin shi a rubuce a tabbatar da shi. Shi ne malam ya zo mana da hadithin Urwa ibn Zubair, riwayarsa daga malamansa guda biyu Al-Miswar ibn Makhrama da Marwan, Allah ya kara musu yadda, wanda hadisin gaba ɗayansa kenan riwayarsa malam ya zo a nan hadisin da ya kunshi sulhul Hudaybiya, sulhun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tsakanin shi da kafiran Makka a shekara ta 6 a dawan da ake kiran shi Hudaybiya, wanda yana kusa da Makka. Mun tsaya ƙarshen, wato mun tsaya daidai inda wato lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suka kai masa kukan cewa kishirwa ta ci musu. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaro wata kibiya daga cikin gwahinsa, idan aka ce kuma a cikin kwari kenan, daga cikin kwarinsa manzon Allah ya zaro kibiya guda. A lokacin nan manzon Allah ya ce da su su je wato su saka wannan kibiya a cikin dan taukin da suka yashe, domin kasancewar su kafiran Makka sun riga sun fito duk inda ke akwai ruwa a nan Hudaybiya, sun je sun tsatsare sun sauka. Iya abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu wani dan tauki ne a nan gefin Hudaybiya a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka sauka su kuma gaya kusan mutum 1800 da suka rubo ma wannan tauki ba tare da wani jinkiri ba suka yashe ruwa kishirwa ta cin musu suka fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa fa kishirwa ta cin ma jama'a to a wannan lokaci ya zaro kibiya daga cikin kurinsa manzo Allah ya ba su yace su je su saka a cikin dan tauki lokacin da suka je suka saka a cikin tauki kai tsaye da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wato ruwa sai ya ringa kulkulowa yana farara gaba ɗayan su sai da suka sha suka koshi kuma suka bar shi a nan a kwance wanda a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an zo masa da ruwa a cikin wani gogo manzo Allah ya yi arwalla aka tare sai ya ba su sai ya ce su je su zuba a cikin wannan rijiya cewa rijiya ce a wata riwaya ruwan rijiyar ya cika ta cika fal har baki gaba ɗayan su kowa ya sha ya koshi to a lokacin suna cikin wannan yanayi kenan sun buƙaci ruwa kuma Allah ya gudanar da wata mu'jiza a hannun manzansa sun sha ruwa sun koshi sai ga wani wanda ake kiran shi Hudayy ibn Warqa daga cikin kabila ta Za'a ya zo a cikin wata tawaga ta jama'arsa kamar yadda al-Miswar ya fada yace wa kanu aibata nusfi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min ahadi tihama wadannan wato banu Khuza'a wato sun kasance su ne bungani na galgadi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen Makka ma'ana ba sa koye ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama komai domin masoya ne wanda yake nashi an gane ko daga cikin kafiran da suke gefin Makka in aka ce tihama kenan Makka da kewayenta to su suna daga cikin waɗanda sun fi karkata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ba sa koye masa komai shine yace wa kanu aibata nushi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun zamanto akwati ne ko kace burgami ko kace sanduki wanda yake na nasiha ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya iso kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Hudayy sai yake ce masa yace inni taraktu Ka'ab ibn Lu'ay wa Amir ibn Lu'ay nazalu a adadin yahi Hudaybiyya yake fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ni fa na bar Ka'ab ibn Lu'ay da Amir ibn Lu'ay ma'ana iyalu suke nan wanda galibin kenan kabilu na Makka sukan koma zuwa karkashin waɗannan gidaje guda biyu yace na bar su sun sauka mafi yawan tabakuna waɗanda suke na Hudaybiyya sun je sun yi sansani sai yace wa ma akum ru'uzul maqafil tare da su wato akwai taguwai waɗanda suke masu ƴaƴa an gane ko ma'ana taguwai waɗanda suke masu ƴaƴa sabbin aihuwa kenan masu nuna kenan sun zo da nihin zama ko mun shimawar da za a yi to su ba za su matsu ba domin sun fito daga zuri ko kuma wa ma'akum ru'uzul maqafil wato sun fito da matansu da ƴaƴansu kenan kenan gaba ɗayan su kenan ba za su ma dan waiwaya ba ko mun tsawon lokacin da za a ɗauka to da mun gaba ɗaya suka fito da su da iyalansu da gaba ɗaya da matansu da ƴaƴansu ya ce masa wa hum muqatiluka wa sadduka anil baiti sun fito da nufin su yake ka su tsare ka gabarin isa ɗakin Allah mai alfurma da wannan manufa suka fito kaga anan alama daga cikin cewa dama matsayinsu su banu kuza'a kenan sun fi karkata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Anan sun kawo masa rahoton sun faɗa masa cewa to mutanen nan fa ga manufar su ga abin da suka fito da su da shi kenan kusan da shirin da za ku yi. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa masa ya ce inna lam naji li qitali ahad, manzon Allah ya ce ka san da cewa ba mu ba takanas ba mu zo ba da nufin yakar wani, walakin nan shi ina mutamire, manzon Allah ya ce sanin dai kadai abin da ya zo da mu mun zo ne domin mu yi umra, shine iya abin da ya fito da mu daga birnin Madina, mun zo ne da nihin mu yi umra ba mu zo ba da nihin mu yaki wani. Manzon Allah ya ce wa inna quraishan kad nahikatkum min harbi wa adarrat bihim, ya ce lalle su Qurayshawa kad nahikatkum min harbi, wato yaki ya raunana su, wa adarrat bihim kuma ya cutar da su, ma'ana sun galabaita saboda kullun cikin yaki suke. Manzon Allah ya ce fa in sha'u madattuhum muddatan wa yukhallu bayni wa bainan nas, in har sun so manzon Allah ya ce to zan sanya musu wani lokaci a matsayin sulhu tsakanina da su kenan a yi zaman guda da buzuzu kar wanda ya taba wani. Madattuhum muddatan kenan zan sanya musu wani lokaci mai tsawo kenan na sulhu tsakanina da su, wa yukhallu bayni wa bainan nas, wato su rabu da ni da mutane, ma'ana in yi ta fafatawa da sauran kafirai amma su kenan muna cikin sulhu tsakanina da su. Wa yukhallu bayni wa bainan nas, kenan su kyale ni da sauran kafirai sauran jama'a kenan mai ta ja. Sai ya ce fa in azhar, in har Allah ya bani galaba na yi rinjaye akan kafirai, in sha'u an yadkhulu fi ma dakhala fihi an-nas fa'alu, in har sun so shiga cikin abin da mutane suka shiga, ma'ana wannan musulunci, fa'alu wannan darradin kansu su shiga, kuma wannan dama shine iya abin da muke nema, kenan ba tursasa su ba kai. Wa illa idan kwa ba su gama cewa musulunta ita tafi dace musu faka da jammu, manzon Allah ya ce to tabbas ba sun huta sun dan sarara kenan sun dawo cikin hayyacinsu. A iya wannan lokaci kenan da na sanya musu kenan in ma da wani shiri da za su iya yi kenan sun yi sun samu hutu. Sai ya ce wa inhum abau, in ku sun ki game da wannan abu da na nema kenan na yin sulhu, na cewa kenan su je a saurara musu a ɗan wani lokaci tsakanina da su, in sun ki sun nace cewa kawai sai sun yake ni, manzon Allah ya ce fa wallazi nafsi biyadihi, rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa, la uqatilannahum ala amri hadha hatta tanfarida salifati, manzon Allah ya ce rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa, lalle ne zan yaƙe su akan wannan al'amari nawa wanda Ubangiji na ya turo ni da shi, shine musulunci. An gane ko? Lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine musulunci, shine iya abin da ya saka ba. Kamar yadda hadisin Aisha da yake cewa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, kenan fi amrina hadha, ma'ana wannan addini da Allah ya aiko ni da shi, shine yace la uqati lannahu, yace lalle ne zan yake su ala amri hadha akan wannan al'amarin nawa, hatta tanfarida salifati, manzo Allah yace har sai an kai gefin wuya na, ma'ana ya kadaita, ma'ana kenan har sai mutuwa ta cimmu. Wannan kinaya ce Larabawa suke yi anil maut, sai su ce in farada salifatuhu, ma'ana gefin wuyan shi ya kadaita, ma'ana kenan ya mutu, ma'ana ya kai karshen al'amarinsa. sai yace wala yunki zannallahu amrahu, lalle ne kuma tabbas Allah zai tsamayar da al'amarinsa daga hannun makiya. Ma'ana wannan musulunci da suke famar murkushe shi, to alkawari ne na Allah, shi zai tsamayar da addininsa, shi yake taimaka ma addininsa. Mu kawai sababi ne, amma taimaka ma addini abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Faƙala Budayil, a lokacin nan Budayil sai yake cewa sa'ubanni buhun mata kudu, lalle ne zan isar musu saƙon abin da ka faɗa. Ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zan je na faɗa musu iya abin da ka faɗa, zan isar musu. Faɗa sai yake cewa fanfalaka, a lokacin nan Budayil sai ya tafi hatta a ta Qurayshan, har sai da ya je ma jama'a ta Qurayshawa, kafiransu kenan. Kala sai ya ce da su, inna ji inakum min hadhar rajul, ku san da cewa mun zo muku ne daga gun wannan mutumin. Wa yake nihi? Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'inahu yaqulu qawlan, mun ji shi kuma yana fadar wata fada. Fa in shi'tum anna aridahu alaikum fa anna, in har kuna so mu bujuro muku da iya abin da ya faɗa, to za mu bujuro muku da magangane shi, mu gaya muku iya abin da ya faɗa. In har kuna bukata za mu faɗa muku. Faƙala sufaha'u, a lokacin nan wawayensu, jahilansu, wato sai suka faɗa. Kenan anan za mu gane ladabi daga cikin ladabba na zance. Idan ka zo haka kawai kai tsaye baka ɗaukan zance ka ringa ba mutum labari, a nan ka nemi izinin shi tukwa. Kaga a nan kai tsaye da ya zo bai faɗa musu ba iya abinda manzon Allah ya faɗa, sai ce mu dai mun ji yana faɗar wata faɗa, in har kuna so mu faɗa muku, to za mu faɗa muku. To a lokacin nan wawayensu waɗanda suke jahilai, waɗanda ba su da tunani da tsinkayen nesa, sai suka ce masala hajata lana an tukhbiruna anhu bi shay, mu ba mu da buƙatar ku ba mu labari da wani abu game da al'amarin sa, ba ma son ku faɗa mana komai. Wa qala dhaw ra'ay minhum, waɗanda suke masu hankali daga cikin su masu lura, sai suka ce masa hasima sami'ta hu yaqul, zo mana da abin da kaji yana faɗa, faɗa mana. Kala sai ya ce sami'tuhu yaqulu kaza wa kaza, na ji shi yana faɗar abu kaza da kaza. Kenan wancan maganganu da suka gabata na cewa in har sun so, kenan zan sanya musu lokaci mu yi sulhu tsakankaninsu, kenan in har Allah ya bani galaba a kan makiyana, in sun ga cewa su karɓi wannan addini kamar yadda sauran jama'a suka karɓa, to fa lillahi alhamdu. In ku sun nace sun ga cewa ba za su karba ba kuma ba za su yi sulhu da ni ba, to manzon Allah ya ce zan ci gaba da yakar su. Kenan iya maganganun da yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu shine yace fa haddathahum bima qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ba su labari game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗa. Kenan wannan gaba daidai na muka tsaya za mu tashi kenan gaba ta gaba. Ala al-musannif rahimahullahu ta'ala yarwi an al-miswar wa marwan radiyallahu anhuma annahuma qala فقام عروة بن مسعود واتو ألوكا چنن عروة بن مسعود الثقفي سيه فقال وألوكا چنن سيه تاشي يميك أچكين كينن سوكا في رن قريشاوا بايم بودين يا فقا موسى أبند مزان الله صلى الله عليه وسلم يا فقا. Wanda kafin haka
kamar yanda yazo a cikin wata riwaya wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema daga cikin mutanansa wanda zai aika shi wato zuwa su wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa daga cikin sahabbansa mutumin da zai aika shi zuwa kafiran Makka ya sanar da su cewa shi fa iya abin da yazo da shi shine yin umra bai zo da nihin yakar wani ba a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirayi Umar domin ya aika shi Umar sai ya ba manzon Allah uzurin cewa shi fa yanzu a Makka ba shi da wasu sauran dangi da suka rage kenan in wani ma abu ya kan faru kenan kasancewar baya da wasu dangi da za su kama masa a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kirayi Usman ibn Affan manzon Allah ya aika shi manzon Allah ya umarce shi cewa ya sanar da muminai waɗanda suke birnin Makka wanda aka raunana su aka hana su yin hijira cewa su dau hakuri yayiwar wannan kunci abu ne wanda yake ya kusa ma'ana lokaci ya kusa su dai ci gaba da hakuri a lokacin nan Usman Allah ya kara masa yadda ya je isar da wannan sako kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa kuma ya faɗa ma su kafiran Makka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai zo ba da nihin yakar su ya zo ne kawai da jama'arsa domin su yi umra to a lokacin nan faqama Urwatu ibn Mas'ud Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi sai ya tashi ya miƙe a cikin kafiran Makka faqala sai ya ce ai qaum ya ce ya ku jama'ata ai adatun nida ne ma'ana ya qaum ya ku jama'ata ya ce alastu bil walid yanzu ku ba mahaifana ba ne ba faƙalu bala suka ce ƙwarai mu ku mahaifanka ne ƙala sai ya ce a walastu bil walad yanzu ni ba ɗanku ba ne ba ƙalu bala suka ce ƙwarai tabbas kai ƙwaɗanmu ne ƙala sai ya ce fa hal tattaqinu ni shin wai ko kun taɓa tuhumata da wata yaudara kafin wannan lokaci ƙalula suka ce a'a ba mu taɓa tuhumarka da wata yaudara ba ƙala sai ya ce alastum ta'lamuna anni istanfartu ahla ukaba falamma ballaghu alayya ji'tukum bi ahli wa waladi wa man ata'ani ya ce ba ku san da cewa ni ne na bigi gaba wato na ingizo wato mutanen ukaza waɗanda jama'u ne sun haɗu a lokacin da ake wannan kasuwa ta baje koli duka ya je ya ziga su ya tattara su akan cewa su kawo muku agaji ko kafirin ƙunshawa su taimaka muku akan yakar makiyanku ya ce shin ba ku san da cewa ni na yi haka falon ma ballahu alayya an gane ko kenan wannan ma abu ne wanda yake sun san da cewa shi ya yi wannan abu ya yi ƙoƙari ya je ya gamsar da mutane na cewa su kawo musu agaji ko mutanen su kawai ya ce falon ma ballahu alayya a lokacin da wato suka ƙi karɓa wannan kenan shawara da nake ba su na cewa su zo su taimaka mu ji'tukum bi ahli wa waladi wa man ata'ani na zo muku da matata da ƴaƴana da duk wanda wato ya mun da'a gaba ɗaya na tattara na zo muku da su a matsayin jingina kenan in ma kuna ganin cewa wani abu ne na yaudara na muku to ga matata ga ƴaƴana kenan duk abin da ya same ku ya same su ƙalu bala suka ce ƙwarai tabbas ku kai ne kai haka wannan duka shimfiɗa ce yake musu wanda ya kamata in kana neman wani abu to
to ya kamata kai wata gabatarwa wadda za ta sa a karbi kenan abin da kake nema. Kaga a farko dai ya nuna musu cewa su a matsayin mahaifin shi suke, kuma shi matsayin dan su yake, kuma cewa shi ya tambaye su shin kun taba tuhuma ta da wani abu, suka ce a, kuma ya tunatar da su wani auri kokari da yi musu a baya, kuma ga irin yadda ya sadaukantar da rayuwar shi ya jingina musu matar shi da 'ya'yansa da duk wani wanda ya masa da'a, suka ce kwarai tabbas kai ne kai haka. Qala sai ya ce fa inna hadha qad arada alaykum huqqata rushdin, yace ikbaduha wa da'uni atihi, yace fa inna hadha, lalle wannan mutumin yana nihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qad arada alaykum huqqata rushdin, tabbas ya bujuru muku da wato wata dabi'a wacce take ta alkhairi, ma'ana wani tsari wanda yake da zaman lafiya kenan, wanda akwai alkhairi a karkashinsa. Ikbalu tunda ya nuna muku cewa shi fa bai zo ba da nihin yaƙi, iya abin da ya zo da shi kawai ya zo ne da nihin umra, shi ne ya ce kada arada alaikum khuddata rushdin, in aka ce khubba shi ne ma'ana tsari kenan, abin da ake nihi da shi ana khasla kenan, ya zo muku da wata ɗabi'a wadda take ta alkhairi shi ne kenan neman sulhu. Sai ya ce ikbaluha, ya ce ya ku jama'a ku karɓi wannan al'amari da ya zo da shi, ma'ana na neman gyara, wa da uni atihi, ya ce ku kyale ne ni zan je ku tattauna da shi. A lukutihi suka ce masa tun da haka ne je ka, mun baka izini, je ka ka iske shi. Fa atahu a lokacin nan wato Urwa ibn Mas'ud wato sai ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, faja'ala yukallimu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya haɗu yana mai tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan al'amari. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nahwa min qawlihi li budai, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa ma Urwa kwatancin fadarsa da ya faɗa ma Hudayi, an gane ko na cewa mu fa ba mu zo ba da nihin yaƙar wani, mun zo ne kawai domin mu yi umra, su kuma kafiran Qurayshawa yaƙi ya raunata su, in sun so mu yi sulhu tsakaninmu da su a ja wani lokaci kenan su kyale ni da sauran kafirai, in har na yi galaba a kan sauran makiyana, in sun so su shiga wannan addini su shiga, in kuma suka gabe musu ba kenan sun dai huta, amma in suka ce sai sun hana ni, manzo Allah ya ce to zan ci gaba da yakarsu har zuwa bayan raina. Manzo Allah ya faɗa ma Urwa ibn Mas'ud kwatancin fadar da ya faɗa ma Hudayi. فقال قروة عند ذلك قروة ابن مسعود الثقفي سيفدا ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zalik, a lokacin da manzon Allah ya fada masa kwatancin abin da ya fada ma Hudayi, sai yace ai Muhammad, yace ya kai Muhammad, ara'aita inista asallata amra qawmik hal samita bi ahadin min al-arabi ijtaha ahlahu qablak, yace ya Muhammad ba ni labari faɗa mu, yanzu in har kai galaba ka tumfiki lamarin mutanenka gaba daya ka gama da su, hal sami'ta bi ahadin min al-arabi ijtaha ahlahu qablak, shin ka taba jin wani daga cikin larabawa kafin kai wanda ya hallakar da dangin shi gaba daya, yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne yace ara'aita faɗa mu inista asallata amra qaumik, in har ka tumbike wato lamarin mutanenka, ma'ana ka hallakar da su gaba daya, in aka ce al-istisal ita ce hallaka wadda take kare dangi gaba daya,
yace hal samita bi ahadin min al-arab shin wai ko ka taba jin dai daga cikin larabawa qablaka gabaninka ijtaha ahadahu wanda ya halakar da dangin sa sai yace wa in takuni al-ukhra in kwa wato wani al'amari ne ya kasance wanda yake na daban yace fa inni wallahi la ara wujuhan yace ni fa bana ganin wasu fuskoki waɗanda suke masu kyau akan wannan al'amari domin anan kasancewar shi Urwa ibn Mas'ud ya shiga tsaka mai wuya to da mun ga jinginar matar shi da ƴaƴan shi da duk wani wanda ya bi shi kamar yadda ya jingina musu a baya kuma kasancewar ga yake nan in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi galaba kaga kenan jama'ar shi sun hallaka kuma iyalin shi gabaɗaya sun hallaka ta haka shine yace fa inni wallahi la ara wujuhan yace ni bana ganin wasu fuskoki waɗanda suke kenan masu kyau bana ganin wani al'amari wanda yake na azo a gani akan haka yace wa inni la ara ashwaban minan nas khaliqan an yafiru waye da hubuk kenan wa in ta kunni da ukura yace in kenan wanda al'amarin na daban ya kasance kenan wai kamar kusu suka yi galaba akan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ni ba bana ganin wasu huskoki waɗanda suke ho masu kyau waɗanda za su kasance tare da kai yace wa inni la ara ashwaban minan nas yace lalle ina ganin wasu gauraye na jama'a tare da kai khaliqan hayyatu ruwa ya dauka wanda in har al'amari yayi zafi to za su iya gudu wato su kyale ka kai kadai idan aka ce ashwab wato ana nihi kenan akhlaq ma'ana gauraye in aka ce ashaw shine wato alkhalf gauraye abu kenan jama'u ne waɗanda suke daban-daban domin waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kabila ɗaya bace ba mutane ne daban-daban wannan ya zo daga nan wannan ya zo daga nan gaba ɗaya wato sun zo sun musulunta kenan yana nuna ba manzon Allah wai magoya bayan shi wasu gauraye ne na jama'a kenan su kuma gauraye na jama'a babu amincewa kenan in har al'amari yayi kamari kowa yana iya kadar gabansa kenan su kyale ka shine yace wa inni la ara ashwaban minan nas yace lalle ni ina ganin wasu gauraye na jama'a tare da kai khaliqan an yafiru waye da uka wanda ya cancanta in al'amari yayi kamari wato su gudu su kyale ka kai kadai kenan anan shi wato Urwa ibn Mas'ud wato ya tafi akan abu wanda yake al'ada abu wanda yake sananne kamar yanda ya gudana wanda galibin rundunar yaki in ta kasance wannan ya zo daga nan wannan ya zo daga nan to ba a amince musu gudu su kyale wanda suka kawo ma dauki amma sabani in a ce kabila guda ce to di yanda za a yi duk abin da zai faru sai dai ya faru ba wanda zai gudu ya karu nan sabani ga cewa wane dama ya zo dan kama min ne wane ya zo dan kama min ne kidan al'amari ya tsaranta kenan kowa yana iya gudu ya kyale to amma shi Urwa bai san ba da cewa kauna ta musulunci wanda Allah ke sakawa a cikin zukatan bayin shi mu'minai tafi kauna wanda take ta kusaci ta zumunta to shine yace masa wa inni la ara ashwaban minan nas yace lalle ni ina ganin wasu gauraye ne na jama'a tare da kai khaliqan wanda ya cancanta an yafi ruwa ya dauko ka in al'amari yayi tsanani kenan su gudu su kyale ka fa qala lahu abubakar abubakar Allah ya kara masa yadda a lokacin nan yana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fusata sai ya tashi sai ya meke sai ya ce masa umsus babrallat ya ce ya kai Urwa ya ce ka tsotsi yace umsus badrallah, idan aka ce badr wato ita ce fata wadda take kasancewa a gaban mace, ma'ana lokacin da aka yi mata sallatu, ma'ana yar fata da take ragewa, ita ce ake kira badr. Wanda wannan wani mummunan zagi ne wanda suke yi a cikin Larabawa, wanda duk wanda ka ji an mushi irin wannan zagi to al'amari ya kai karshe. Allah gunki ne wanda su Banu Saqi kenan kabilar shi Urwa ibn Mas'ud suke bauta ma da su da wato kafirin Qurayshawa, gunkin su Allah shine anan sai tsaye da gunkin a matsayin mahaifiyar shi Urwa ibn Mas'ud, wanda shi wannan zagin dama ana yin shi da uwa ne, ana cewa umsus bagra ummik kamar yadda suke faɗa. Kalima ce wadda take tana da muni koda a Hausa in zaka maimaita ta, shine yace umsus bazra bagrallah, ma'ana ya masa irin wannan mummunan zagi. Sai yace anahnu nafiru anhu wa nadahu wa nadahu, yace yanzu mu ne kake tuhumar da cewa za mu gudu mu kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai. Faƙala sai Urwa ya ce manza, ya ce wannan kuwa ne ne wanda yake magana, domin shi bai san ba wanda ya faɗa wanda ya mishi irin wannan mummunan zagi. Shi ne yake tambaya yake cewa manza, ya ce wannan kuwa ne ne. A nan shi ne malamai suke cewa akwai halaccin wato mutum ya yi irin wannan miyagun maganganu a lokacin da wani ya zo da abin da bai dace ba, in har ya cancanta a mishi irin wannan zagi ba da yafi, kamar yadda Abubakar Allah ya kara masa yadda wato ya ma Urwa ibn Mas'ud wato wannan mummunan zagi. Shi ne wani ɗan uwa yake ce ma wata rana a makabarta suka ringa ɗanyen zagi sun je wajen wata jana'iza a sababin wata rashin kunya da wani yama malamin su. Shaye ba musan ba lokacin da muka ringa ɗanyen zagi a cikin makabarta. To shi ne a nan shi Abubakar da ya ji an faɗi irin wannan, an nuna cewa wasu gaurayen jama'a ne, wanda wani al'amari ya yi tsanani wa ya gudu za su yi su kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan abu sai ya fusata shi ya masa wannan mummunan zagi, ya ce masa anahnu nafiru anhu wa nadahu, yace yanzu mu ne za mu gudu mu kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sai Urwa yace manza, yace wannan kuwa ne ne. Qalu Abubakar, sai suka ce masa ai Abubakar ibn Abi Quhafa. Qala sai yace amma wallabi nafsi bi yadihi, Urwa yace wallahi rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa. Wannan kenan na nuna cewa tun kafin musulunci a jahiliya dama sun saba irin wannan rantsuwa, kina waɗanda ba suke ba ma musulmi ba. Yace amma wallazi nafsi bi yadihi, yace rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa, yace laula yadun kanat laka indi lam ajizka biha la ajabtuk. Urwa yace ma Abubakar yace wallahi in ba dan wata ni'ima wadda kake da ita a guna, wani abun a zo a gani da kamu, wanda ban rigai ba na sakauta maka game da wannan alkhairi da kamu, yace la ajabtuka, yace wallahi da na baka amsa, ma'ana da na rama wannan zagi da kamu. Wannan yana nuna mana ranar kenan yin alkhairi, ko da kayi wani abu in shi wanda kama in ya tuna alkhairin da ya kamu shi, to bayan da za a ba abinda zai iya da kai, dole zai ja baki ya kyar. Shi kuwa kasancewar alkhairin da Abubakar ya masa shi Urwa ibn Mas'ud, an samu wata rigima ya ɗaukan ma kanshi nauyin biyan diya, ya zo gun Abubakar Allah ya ƙara masa yadda, Abubakar ya mishi gudunmuwa ya ba shi taimako wanda yake mai girma a kan cewa ya je ya biya nauyin da yake kanshi na wannan diya. Shi ne a nan kyalewar da ya yi rashin rama zagin da ya yi a nan ya biya, an gane ko sai dai a kori gaba. Shi ne ya ce laula yadun kanat laka indi, yadun abinda ake ni'ima kenan, wanda al-mu'awila sukan fassara sifar Allah subhanahu wa ta'ala ta hannu akan cewa ni'ima da yace bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha sai su ce wai bal yadahu wai bal ni'imatahu to ni'imar Allah ko ai ta wuce biyu ba biyu bace ba ni'imomin shi yawa gare su wa inta uddu ni'matallahi la tusuha dan haka in kun ce bal yadahu mabsutatani bad ni'imatahu mabsutatani shine malaman suka ce to yaya za ku yi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya to anan ubangiji ta'ala yace ya iblis me ya hana ka ka duka kai sujada ga wanda na halicce shi bi yadayya da hannuwana kenan in har abinda ake ni bi yadayya bi ni'matayya to ai shi ma iblis Allah ya samar da shi da ni'imar shi kenan menene za a fada masa shi ne yace laula yadun kanat laka indi in ba dan wata ni'ima taka wadda take buna wani alkhairi da kamu lam ajizka biha wanda har yanzu ban sakauta maka ba la ajabtuka yace wallahi da na baka amsa game da wannan bakin zagi da kamu dan haka aka sunnanta mana in mutun ya maka alkhairi to duk kokari ka sakauta masa in ka sakauta mushi ba shi da wani abu da zai iya gora maka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asda ilaikum ma'rufan fakatihu duk wanda ya muku wani alkhairi ya muku wata kyauta manzo Allah yace to ku yi kokari ku sakauta masa sai yace fa in lam tajidu ma tukafi'unahu in har ba ku samu abin da za ku sakauta masa manzo Allah yace fad'ulahu ku yi ta masa addu'a hatta tarau an gal kafa'atuhu har ku ga cewa kun sakauta mushi akan alkhairin da ya muku dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya wani bai taba mushi alkhairi face sai yayi kokarin ya sakauta mushi kenan kar ma ka samu abin da za ka iya gora mushi akan shi wata rana shi ne yace lam ajizka biha har yanzu yace ban sakauta maka ba da alkhairin da kamun yace la ajabtuka yace wallahi da na baka amsa game da wannan zagi din kamun qala sai ya fada shi marwayacin yace wa ja'ala yukallimu annabiyya sallallahu alaihi wasallam urwa ibn mas'ud sai ya hadu ya ci gaba yana tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kullama takallama kalimatan a duk lokacin da ya faɗi wata kalima shi Urwa ibn Mas'ud akhadha bi lihiyatihi sai ya kama gemu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dabi'a ce ta su ta Larabawa in kana tattaunawa da mutum kana neman tausasawa da neman cewa ya karkato ya baka hadin kai sai ka dinga shafa gemu shi abu ne wanda yake sananne a gonsu kullama takallama kalimatan a duk lokacin da wato ya faɗi wata kalima akhadha bi lihiyatihi sai ya kama gemu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafa wal mugiratu bun shu'ba qa'imun ala ra'si nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu sayf wa alaihi al-mighfar a lokacin nan al mugira ibn shu'ba Allah ya kara masa yadda yana tsaye akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya kwalkwali ita ce hular kwano kuma da takobin shi a rataye yana mai gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan halacci ne game da gadin shugaba a lokacin da ake jin tsoro kar wani daga cikin makiya ya kawo masa dauki to ba laifi in yana zaune wani ya zo ya yi tsaye a kan shi yana gadin shi tsayi wadda aka haramta mutum yana zaune a tsaya a kan shi irin ta girmamawa mutum haka kawai yana zaune don saboda girmamawa wasu zo su yi tsaye a kan shi wannan haramu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa duk wanda yake son a zo a tsaya a kan shi yana zaune manzo Allah ya ce to yayi maza ya kama mazaunin shi a wuta amma in har ta fuskar gadi ne saboda yanayi ne wanda yake na rashin kwanciyar hankali kamar yadda zaka ga a Najeriya galibi malamai idan suna wa'azi zaka ga wasu a tsaye a bayan su, to wannan suna tsayuwa ne a matsayin gadi saboda rashin kwanciyar hankali, amma ba tsayuwa bace ba ta wani girmamawa a kan haka. To dan haka duk wanda yake shugaba babba ana jin tsoron kawo masa hari, to ba laifi a kan iya yin wannan. Wanda daman kafin shi Urwa ibn Mas'ud ya iso, Al-Mughira ibn Shu'ba da ya ga shi ne ma sai ya maza sai ya ɗauki kwalkwalin shi sai ya sa hular kwano wadda take rike wannan kenan, ta ita kuma tana rike har nan hanci haka kenan, da wuya ma kake iya gane ko wane ne. Ya ɗauki takobin shi ya rataya sai ya zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi tsaye, domin shi Urwa ibn Mas'ud ammin shi ne, a gane ko dan uwan mahaifinsa ne, dan uwan mahaifin Al-Mughira ibn Shu'ba. Fa kullama ahawa urwatu bi yadihi ila lihiyati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam daraba yadahu bi na'al as-sayf. A duk lokacin da shi Urwa ibn Mas'ud ya meka hannu domin ya shafa gemun manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam, Al-Mughira ibn Shu'ba sai ya kwabe hannun wato da gindin wannan takobin shi, gidan takobin wanda shi takalmin takobi, gidan takobi can karkashin akan mushi ado in ma na azurfa ko wani karfe wanda yake na daban. To in ya miko hannu ya shafa gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi Al-Mughira sai ya sanya abun gindin gidan takobin shi sai ya kwabe hannun, kamar yadda ake sa kenan gindin bindiga a biya, to haka yake sai ya kwabe hannun shi. Sai ya ce a kamar yadda yake cikin wata riwaya sai ya ce hannun mushriki ba za ta dafa gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu, sai ya ce masa akhir yadaka alihiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, janye hannunka gabarin gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kar ka dafa bayan ya kwabe hannun. Fa rafa'a urwatu ra'sahu, da abin ya cika mushi haka, yana mushi irin wannan abun sai ya cika shi Urwa ibn Mas'ud, wato sai yake cewa kamar yadda yake cikin wata riwaya a lokacin nan sai ya fusata da Mughira ya cika kwabi hannun shi yana faɗa masa wannan magana, sai yake cewa laita shi'iri man hadha alladhi qad azani min bayni ashabi, yace ya Muhammad, yace wai a cikin mutanenka wannan wane ne wanda yake cutar da ni, yace wallahi la ahsibu fikum al'ama minhu wala asharra manzila, yace a cikin ku ban gaban madalaci wanda yake koma baya kamar wannan mutumin. Idza ay fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi murmushi. Wa qala lahu Urwa, sai ya ce masa man hadha ya Muhammad, wannan kuwa ne, sai ya ce masa hadha ibn akhika Al-Mughira ibn Shu'ba, yace ai dan uwanka ne Al-Mughira ibn Shu'ba. Manzon Allah ya faɗa masa, shi ko ya ce ban taba ganin wani lalatacce mafi sharri a cikin jama'ar ka kamar wannan. To shine a lokacin nan farafa'a urwatu ra'sahu, Urwa ya daga kansa, fa qala, sai ya ce man hadha, wannan ko wani mutum ne wanda yake cuta mu? Qala, sai manzon Allah ya ce masa Al-Mughira ibn Shu'ba, wato Al-Mughira ne ibn Shu'ba aka faɗa masa. Fa qala, sai ya ce ai gudar, yace ya kai mayaudari alastu as'a fi gadratika, yace ai har yanzu, yace ai ban zaman tuba, yace ina kai kawo game da yaudararka, har yanzu akan yaudararka wanki. A wata riwaya yake cewa ma ga salatu yadi min gadratika laqad awraftana al'adawa fi saki, yace har yanzu ba ban wanke hannuna ba game da yaudararka da kai, yace ka gada mana kiyayya a cikin kabilar mu ta Banu Saki, yake faɗa ma kenan shi Al-Mughira ibn Shu'ba. Shi ne ya ce wa kana Al-Mughira sahiba qauman fil jahiliya, wanda shi Al-Mughira ibn Shu'ba a jahiliya kafin ya musulunta, wata rana ya abuci wasu mutane 13 daga cikin kabila ta Banu Saqif daga cikin wato Banu Malik. Me za a yi waɗannan mutane guda 13 sun fita tare da shi ana cikin tafiya yau da resu gaba ɗayan su 13 ya kashe su ya kwashe dukiya gaba ɗaya dukiyar su gaba ɗaya shi al-Mughira ya kashe su sun mutum 13 ya kwashe dukiyar gaba ɗaya sai ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce musulunta zai shine ya ce faqatalahum ya ce wa kana al-Mughira ya ce shi al-Mughira ibn Shu'ba sahiba qauman fil jahiliya ya abuci wasu mutane a jahiliya mutum 13 faqatalahum gaba ɗaya su ya kashe su wa akaza amwalakum ya kwashe dukiyar gaba ɗaya kuma ja'a fa aslama yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulunta fa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce ma da shi al-Mughira lokacin da yazo zai musulunta manzon Allah ya ce amma da islamu fa akbar yace musulunci da ka zo da nihin ka musulunta manzon Allah ya ce wannan zan karba wa amma al-malu falastu minhu fi shay'in dukiyar mutane da kai yaudara ka kashe su ka kwashe ta manzon Allah ya ce ba ruwana da ita komai bana so a ciki saboda baka same ta ba ta hanyar da ya dace saboda ita dukiya ta arni lokacin da ake cikin hali wanda yake na aminci ba hali ba wanda yake na yaki to dukiya ce ta amana kamar yadda dukiyar musulmi dukiya ce ta amana bayya halatta in ana zaune lafiya ba wani hali na yaki ka taba dukiya wanda take ta kafi ba ta musulmi ba ko ta kafiri ba ya halatta mutum ya taba dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa a lokacin nan yace amma da islamu fa aqbal musulunci da zaka yi manzon Allah yace wannan zan karba musulunta da zaka yi ita zan karba saboda ba abin da yake sha makance tsakanin bawa da tuba in yayi nihin tuba duk da addancin da ya duk laifin da ya yi wannan Allah yakan karba Allah yakan karbi tuban bawa in dai ya tuba sai ce wa ammal malu falastu minhu fi shay'in sanadi dukiyar jama'a da kai yaudara ka wawo su manzo Allah yace ba na bukatar komai daga ciki ba ni ba ita thumma urwata bint thumma inna urwa sanan urwa ibn mas'ud ja'ala yarmuku ashaban nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama bi aynayhi a lokacin nan urwa ibn mas'ud sai ya hadu yana kwaraji bi da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce yarmuk ma'ana mutun ya kwaraji bi ka kwara ma abu ido kai ta kallon shi sai ya ringa kallon sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi aynayhi wato da idanunsa kenan ya kwara musu kallo fara sai yake cewa shi urwa yace fa wallahi yace rantsuwa nake da ubangiji na ma tanakhama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nukhamatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba yin kaki ba ma'ana ya kako majina illa waqa'at fi kafi rajulin minhum face majinan nan sai ta fada cikin tafin hannun wani mutum daga cikin su fadalaka biha wajhahu wa jildahu ya shafe fuskarsa da jikinsa wato da majinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran sun ji manzon Allah yayi nihin yin kaki kowa sai ya zaburo kwama yake in manzon Allah ya tubo wannan majina ta fada a hannunsa yayi manzon murza a fuskarsa kuma ya murza a sauran jikin shi wanda duk abin da ya shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'abucin albarka ne akan nemi albarka da majinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da miyansa da duk abin da ya shafi jikinsa kamar yanda a lokacin hajji lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jifa ya kirayi wanzaminsa ya meka masa kansa da ya aske mishi bangaren dama manzon Allah sai ya ba Abu Dalha ya ce naka ne da ya aske masa bangaren kai bangaren hagu sai ya ba Abu Dalha ya ce a raba ma jama'a wani ya samu gashi biyu wani ya samu uku wani ya samu sama da haka to illa kasancewar abin da muke so mu sani neman albarka da miyan wani ko da gashin shi ko da majinan shi ko da wani abu wanda ya shafi jikin sa wanda yake banda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani daga cikin sahabbansa Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali ko wani daga cikin sahabbai da aka nemi albarka da ruwan arwallan shi ko miyan shi ko majinan shi ko abin da ya kama da haka sun tabbata abu ne wanda yake banda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka wasu malamai sai suke kiyasta cewa ai akan iya neman albarka da athar wanda yake na malamai na mutanen kwarai majinansu da wani miyansu da ruwan arwallansu malamai suka ce wannan kiyasi ne ma alfari wane ne zaka auna shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kwatanta shi da manzon Allah kuma sannan shi kasancewar salaha abu ne wanda yake da alaka da zuciya sanin abin da yake cikin zuciya wannan ko yake banda ga Ubangiji subhanahu wataala kuma in har kuna ganin mutumin kirki ne wa yake da tabbacin cewa ga da abin da zai cika bayan manzon Allah ya ce innamal umuru bil khawatim aw kama qala an san da abin da zai cika da imani ko ba zai cika da imani kenan falaisa ahlan litabarruk bi cancanta ba a nemi albarka da shi tunda ba a san ba yaya karshen shi zai kasance kuma sannan abu na illa ta uku ko ta hudu malamai suka ce hallo ba za a amince masa ba da rubutuwa yanzu duk wanda aka zo yayi kakin mashina a tare yana arwalla ana wasusu ai ba za a amince masa ba game da rubutuwa zai nada kanshi ya ringa ganin cewa ya zama wata tsiya ya kai wani tudu wanda yake da nasira kenan ujub ya shiga kanshi to dan haka wannan abu ne wanda yake banda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haramun ne ka nemi albarka da miyan wani ko da majinan shi ko da wani ruwan arwallan shi ko wani abu da ya shafi jikin shi kace ka sa wai takalmin shi wai dan neman albarka ko kuma ai rigar da wani yasa ne ka sa ta wai neman albarka wannan duka abu ne wanda yake banda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baya halatta ai da wani baya halatta aikata da wani shine yace fa wallahi yace rantsuwa nake da Allah ma tanakhama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nukhamatan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kafu wata majina illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum face sai ta fada cikin hannun dai daga cikin su fadala kabiha wajhahu ya shafi huskarsa wa jildahu da sauran jikinsa wa idza amarahum ibtadaru amra idan manzon Allah ya umarce su da wani abu yace ku yi kaza zaka ga suna rigaye game da umarnin manzon Allah da zaran ya ce ayi abu kaza to kowa sai kaga ya zaburo kowa so yake a ce shi ya aikata shine yace wa idza amarahum in ya umarce su da wani al'amari yace ku yi kaza ibtadaru amrahum sai su ringa rigayen al'amar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza tawadda yace idan manzon Allah yayi arwalla kadu ya katati luna ala wudu'ihi sahabbansa sun kusa su yaki juna wato a sababin ruwan arwallan shi ruwan arwallan zaka ga ana turayya da juna ana tunkudar juna kowa so yake zaman to ya sa a jikin shi shine yace wa idza tawaffa idan yayi arwalla kadu ya katati luna ala wudu'ihi sun kusa su yaki junan su wato a saboda ruwan arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa so yake ya shafa wannan ruwa a jikin shi ya samu albarka in ma har baka samu ba lemar da take jikin dan uwanka sai kai kokari ka goga kai ma ka goga a jikin ka waje za ta kallon in za su yi magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khafadu aswatuhum indahu sai su kashe murya su ba sa gugawa kowa in zai yi magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsabar ladabi wato sukan kashe murya ba sa daga murya su kamar yadda Allah ya yabe su ya jinjina musu akan haka innal ladina yaquuna aswatuhum inda rasulillahi ulaika alladina tahana Allahu qulubuhum littaqwa sai yace wa ma yuhidduna ilayhi an-nazara ta'ziman lahu kuma ba sa kurama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kallo saboda girmamawa ba wanda yake iya daga idan shi ya kwara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kallo shi yana kallon shi ta'ziman lahu dan girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Urwa ne fa yake bada wannan labari faraja'a urwatu ila ashabihi urwa sai ya koma wajen sahabbansa kidan wajen su kafirin Qurayshawa sai ya koma gurinsu faqala sai yace ai kau yace ya ku jama'a ta yace wallahi laqad waffatu alal muluki yace wallahi na jima sarakuna an gane ko na jima sarakuna na duniya waffatu ala kaisara yace na je wajen kaisara wato sarkin Rum wa Kisra da Kisra sarkin Farisa wanda jashi da najashi sarkin Habasha wanda a zamanin a wannan lokaci a duniyar gaba ɗaya babu wasu manyan sarakuna sama da su waɗannan sarakuna uku sarkin Rumawa shine Kaisar laƙabin sa kenan na biyu sarkin Farisawa shine wato Kisra sannan na uku shine wato annajashi sarkin Habasha yace dukkan waɗannan sarakuna yace na je gun su yace wallahi in ra'aytu malikan qabbu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama muhammadan in ana bi ma'ana ma annafiya ai ma ra'aytu malikan qabbu yace wallahi ban taba ganin wani sarki da dai daga cikin dukkan sarakunan da naje gun su yu'azzimuhu ashabuhu sarkin da fadawan shi suke girmama shi ma yu'azzimu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama muhammadan irin girmama wadda sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama suke girmama shi ban taba ganin sarkin da fadawan shi suke girmama shi irin yanda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fada musu yace wallahi in yatanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum yace wallahi yace rantsuwa nake muku da Allah bai taba yin wani kaki face kakin sai ya fada hannun ɗaya daga cikin su fadalaka biha wajhahu wa jildahu ya shafe fuskarsa da wannan majina ya shafe jikinsa wa idza amarahum ibtadaru amra in ya umarce su da wani abu yace ku yi kaza to rigaye suke kowa so yake a ce shi yayi wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi in har yayi arwalla to sai sun kusa su yaki junan su saboda ruwan arwallar shi wa idza takallamu khafadu aswatuhum indahu in za su yi zance abun sa kashe murya suke ba wanda yake daga murya wa ma yuhibbuna ilayhi an-nazara ta'ziman lahu kuma ba sa kwara masa dibi saboda girmamawa ba wanda yake kwara masa kallo sai yace wa innahu qad arada alaykum khutbata rushdin faqbaluha ya ku jama'a ina ba ku shawara tabbas mutumin nan ya bujuro muku da wani tsari wanda yake na alkhairi shine na yin sulhu tsakanin ku da shi yace faqbaluha yace ku karbi wannan abin da yake ba abin da nake so da ku karba abin da yake ba shi Urwa ibn Mas'ud ya je ya ga abin da yake kuma anan iya nasiha ya musu faqala rajulun min bani kinana wani mutum daga cikin bannin kinana shine al-hullais sai yace da uni atihi ku kyale ni yanzu na je gun shi kenan bayan Urwa ya dawo kenan wani daga cikin su daga cikin bannin kinana sai yace ku kyale ni zan tafi in je in gan shi faqalu utihi suka ce je ka mun baka izini فلما اشرف على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه a lokacin da ya tunkaro ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa manzon Allah da ya hango shi yana sawa shi wannan mutumin daga cikin bani kinana abin da yake qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yace da jama'ar sa sahabbansa yace haza fulan wannan wane ne yake zawa wa huwa min qaumi yu'azzimuna al-budun wannan yana daga cikin mutane waɗanda suke masu girmama hadaya
wanda dama al'adar su ce su larabawa a jahiliya ma suna girmama harami kuma suna girmama duk abin da ya shafi ayyuka wanda suke da ibada na harami.
Allah ya ce wannan wani yana daga cikin waɗanda suke girmama wato al'udun wato hadaya, wanda Allah ya ce musu faba faba azu halahu,
ku tada dabbobinku na hadaya gaba ɗaya, ku tada su, ku tada raguma.
A lokacin nan sahabbai suka firgita ragumar gaba ɗaya suka tashi, duka an tsaga tuzu wanda yake na hagu jini yana zuba. Babu isa tilahu, aka tada raguma gaba ɗaya na hadaya, yana isowa da ya gani wasu takabalagun nasu yi labbun, jama'a suka gabato shi suka tarayo shi suna labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, suna talbiya. Falamma ra'a zalika, lokacin da Shehul Lays yaga haka kala sai yace subhanallah, yace mamaki ma yan bagili ha ula'i an yusaddu anil bay, yace ai waɗannan mutane bai dace ba a ce an tsare su an hana su isa ɗakin Allah mai alfurma. A wata riwaya lokacin da yaga haka fasaha sai ya daga muryar shi ya kuga sai yake cewa halakat quraishun wa rabbil ka'aba, yace rantsuwa nake da ubangijin Ka'aba, Qurayshawa sun hallaka. Yace innal qauma innama ataw a amaran umara, yace waɗannan mutane sun zo ne fa da umra, sun zo ne don su yi umra. Maza Allah da yaje shi ya faɗa haka sai yace kwarai ya kai dan uwan Banu Kinana, je ka ka sanar da su cewa sun hallaka in suka tsare mutanen da suka hana su isa ɗakin Allah mai alburba. Shi ne ya ce falamma raja'a ila ashabihi, lokacin da shi Arhulais ya koma izuwa mutanensa kenan su kafiran Qurayshawa, kala sai ya ce ra'aytul budna kad qullidat wa ushirat, ya ce na gafa raƙumma waɗanda suke na hadaya an musu rataya, domin aka rataya mata wata igiya da takalmi a wuya duk raƙumin da za a yanka na hadaya, sannan kuma za a tsaga tuzon shi wanda yake na hagun jini ya zuba. Ya ce na ga an musu alama, sai ya ce fama ara an yi sattu an yi bai, ya ce waɗannan jama'a, ya ce ina ba ku shawara bai dace ba a ce an tsare su an hana su isowa ɗakin Allah mai alhurma. Suka ce masa koma zauna. Faƙamar rajulun minhum, su ne me yasa a nan iya kawai san ransu ne suke bi? Suka ce su wannan hobi dame su ba, in dai abin da suke so za su same shi. Shi ne a nan da ya ce musu wannan mutane bai dace ba a ce an hana su isa ɗakin Allah mai alhurma. A lokacin nan ya faɗa yake cewa sai yake cewa ya ma'ashar Quraysh, yayi fushi shi Bullai, sai yake cewa ya ku jama'ar Qurayshawa, yace ma ala hadha aqadnakum, mu ba akan haka ba muka yi alƙawari ba, da kuka ce mu zo mu taimaka muku mu kama muku ko gayyato mu, yace mu ba akan haka ba muka yi alƙawari ba. Yace a yusaddu an baitillahi man ja'a mu'azziman lahu, yace wanda yazo da nihin girmama ɗakin Allah yanzu a tsare shi a hana shi ya iso? Sai suka ce masa kuffa anna kyalimu, ba ma son maganar ka, hatta na akuza ya anfusina, ma nar da abinda ran mu yake so mu shi kawai muke so. To a lokacin nan faqama rajulun minhum, sai wani mutum ya tashi daga cikin su ya tsaya, yuqalu lahu mikras mikras ibn hafs, ana kiran shi mikras ibn hafs. Faqala, sai ya ce da uni atihi, yace ku kyale ni, ni zan je gunshi mu tattauna. Faqalu utihi, suka ce shi ka. Falamma ashrafa alaihim, lokacin da ya tunkaro bazan Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa, qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, maza Allah sai ya ce haza mikras, ya ce wannan mikras ne zai zo gunku. Wa huwa rajulun fajir, maza Allah ya ce mutum ne wanda yake malalaci, mutum ne malalaci domin mayaudari ne, yana daga cikin yaudarar da ya yi. An gane ko bayan an yi sulhu a kan wata shan fansa da aka kashe wani, an zo an biya diya, bayan haka sai ya je yaudara yadda laguwancin shugaban wancan ƙabila ya kashe shi, ya same shi a fake ya kashe shi. Kuma hallo yana daga cikin yaudarar shi a cikin wani dare, yayi nihi ya gayyato ya tattaro wajen mutum 50 domin su kawo ma musulmi dauki a cikin dare a nan Hudaybiya. Shine manzo Allah yake bada labari yake cewa wannan mutum ne malalaci, ma'ana mai yaudari. Kira wannan halarci na a ambata mutum da halin shi, in har an san cewa ga mummunan halin shi wannan ta fuskar nasiha ne. Kun kaga mutane da mutum wanda yake mummunar ɗabi'a, to wannan ba laifi kana iya faɗa musu cewa to wannan fa ku yi hankali. Faja'ala yukallimu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mukiran sai ya haɗu yana tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa bainama huwa yukallimuhu, yayin da yake tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idh ja'a Suhayl ibn Amr, wato sai ga Suhayl ibn Amr ya zo. Lokacin nan kafiran Makka suka aiko Suhayl ibn Amr, suka ce masa je ka yi sulhu da shi a rubuta. Qala Ma'amar, Ma'amar sai ya ce fa akhbarani Ayyub an Ikrima annahu lamma ja'a Suhayl ibn Amr qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qad sahula lakum min amrikum, wato lokacin da Suhayl ibn Amr ya zo ya tinkaro manzon Allah sai yake faɗa ga sahabbansa yace qad sahula lakum min amrikum, tabbas al'amarinku ya saukaka. Wanda wannan ayar shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi, wanda kasancewar shi Suhayl tasgir ne na Sahal. In aka ce Sahal kenan mai saukin al'amari, to tunda an aiko shi manzon Allah yace qad sahula lakum min amrikum, tabbas al'amarinku ya saukaka kenan yanzu. Abinda ake nema na yin sulhu kenan zai tabbata da izinin Allah. Nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.